أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنصتوا رحمكم الله.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
وانا سورة لذام تاشي كان تاشي جدر الله ita ce suratul buruji. Ita ma an ambace ta da wata kalma da ta zo daga cikin wato surar, wato ita ce wasma'i zatul buruji. To wannan al-buruj da wannan suna aka ambaci wannan sura, wanda wannan dai yana daga dai wannan abu da malaman balaga suke kira zikrul kulli bismi juz'ihi. To wannan sura wato ita ce sura ta 85 daga jerin surorin Al-Qur'ani, kuma dukkanin ayoyinta sun sauka ne gabanin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ittifaqin malamai. Tana da ayoyi guda 22 wa kuma tana da ayoyi guda 22. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim, was-sama'i zatil buruj, ubangiji yayi rantsuwa da ainihin sama ma'abociyar burujai. Wato su burujai su ne manazil na taurari, waɗanda taurari suke kaiwa da komowa a cikinsu, wanda akwai manazil guda 12 ga su taurari da ma rana da wata, suna da manazil har guda 12, su ne burujai kenan. Wato shi wata yana tafiya a kowane buruji, yana tafiyar kwana 2 da sulusun yini. Dan haka a yini guda wato a buruji guda wato yakan yi wato tafiyar kwana 28 kenan, sai kuma ya kuya kwana 2 shine ya shiga mihaku. Wato wannan mihaku shine kwana 2 nan da wata yake bacewa ba a ganshi ba. To domin tafiyar da wata yake yi a cikin kowane buruji guda ɗaya daga cikin waɗannan burujai din nan guda 12, to a duk buruji guda ɗaya kwana 2 da su sun yi ne. To kaga in ka hada kwana 20, ka hada kwana 28 kenan. To kwana 28 din idan kuma ya kuya kwana 1 idan wato zai zama yayin kusani kenan, ko ya kuya kwana 2 idan zai yi wato ainihin tamami kenan. To in an hada ka kwana 30 kenan, shine wata kenan. To wannan kwana 2 su ake kira su da mihaku. To sannan wato kuma rana tana yin tafiya a kowane burji wato wata ɗaya take yi a cikin burjan nan guda 12. Wato kaga yin haɗa kenan zai zama shekara kenan, ita aka tafiyar rana take. To waɗannan burjai ɗin nan guda 12 shine akwai himlu, akwai sauru, akwai jauza'u, akwai sardanu, akwai asdu, akwai sumbula, akwai mizanu, akwai agarabu, akwai kausu, akwai jaliyu, akwai jaliyu, akwai hutu. To su ne burjan guda 12 da Allah subhanahu wataala yake rantsuwa da su, cewa Allah ya rantse da sama ma'abociyar burjai. To su ne waɗannan guda 12 ɗin nan. Shi ne Allah yake faɗa wani ake sha wani kuntu a yi masu kunu wani kuntu fi burujin mushayyada. To kada nan burujin kenan, su ne a burujin mushayyada, ko da a cikin su kuke mutuwa sai ta rike ku. To su ne waɗannan burjai da Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su guda 12. To su ne burjani wato wata wato da rana take sairi a cikinsa, kuma wata ma yake sairi a cikin sa sai da shi wata ina sairi a cikin kowane burji wato na kwafiyar mana biyu da sulfin yini kada kuma wata aiki marana tana tafiya to wani wata guda a cikin kowane burji da haka shi shekara kenan shi kuma idan an hada a cikin burji guda daya ina tafiyar wata guda kenan to shi yasa tafiyar rana tafi ta wata ai ko gudu kenan to to Allah yace ubangiji ya rantsuwa da wannan sama ma'abociyar burjai din nan to zamu ji jawabin rantsuwar akan me Allah yake wannan rantsuwa wal yawmil maw'ud haka nan ubangiji yayi rantsuwa ga ainihin rana a ba alƙawartawa wace ce rana a ba alƙawartawa din nan ko yawmil qiyamah yace rana alqiyama eh babu sabani a wajen malamai tafsiri cewa al yawmil maw'ud ita ce rana alqiyama domin Allah yayi wa ahlin samai da ahlin karshe alƙawarin za su tattara a cikin wannan rana eh da mutum da aljan da mala'ika da dabbobi da kwari da tsirrai koma menene da nufin Allah to a wannan rana Allah yayi alƙawarin haduwarsu a wannan rana to ita ce al-yawmul maw'ud kenan rana abu alƙawartawa to sannan kuma wa shahidin wa mashhudin Allah yayi rantsuwa da shahid wato rana wa take shahid da kuma mashhud
na'am
wacce ce rana shahid da mashhud to anan malaman tafsiri sun yi sabani sun yi ittifaqi akan cewa al-yawmul maw'ud ranar al-qiyama ce amma sun yi sabani akan wacce ce shahid da kuma mashhud a wajen sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya karanta gare shi da sayyidina Abdullah ibn Abbas da sayyidina Abdullah ibn Umar da sayyidina Abu Huraira su a gurin su ash-shahid ita ce ranar juma'a kenan eh a wajen duk waɗannan sabon ash-shahid ranar juma'a ce mashhud kuma ranar alfa ce wanda wannan kaulin shi ne kaulin al-Hasan al-Basri Allah ya kara masa yadda kuma al-Imam Abu Huraira Allah ya karanta gare shi ya rawaito hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-yawmul maw'ud yawmul qiyama al-yawmul maw'ud da Allah ya faɗa yin tsuwa da ita cikin al-Qur'ani ita ce ranar al-qiyama wal yawmul mashhud kuma ita ce ranar alfa wa shahidin kuma yace ranar juma'a kaga wannan tafsiri ne daga manzon Allah eh wal khairu ma fassartuhu bil walidi ka dukkan da kan da shi ne sai da haka wannan ya zama a tafsirin bil ma'sul kenan wanda Imam Abu Yusuf Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin wato sunan nasa to kuma akwai daga cikin malamai wanda suka ce ainihin wato ragowar kwanika da darare sune shahid din da mashhur domin kowace rana shahidin ce kuma kowace dare ma shi ma shahidin ne abinda su muka dogara da shi shine hadisin nan na makin bin yasari Allah ya kare daga gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa wato babu wata rana da za ta zo wa bawa face ana kiransa a wannan rana ana cewa yabna adam ya kai dan adam ana khalqun jadidin kowace rana da zo za ta ce kai dan adam ka sani fa ni halitta ce sabuwa wannan rana da kake gani sabuwar rana ce ba yau ce ba kike ba shi ce eh wannan dare da zai zo shi ma idan dare ya zo zai ce maka ana khalqun jadidin kai dan adam ni fa halitta ce sabuwa daren nan baka taba shigarsa ba eh tunda Allah yayi ka kazo duniya wannan daren da ni dinan ne baka sani ba ni sabon dare ne a wajenka kamar inda ita ma ranar in ta zo za ta ce ana yawmin jadidin ni ma wato rana ce sabuwa wa ana fi ma shi amalu alaihi shahid saboda haka ni mai shaida ce gare ka cikin abin da ka aikata saboda haka ba ruwa na ne mai kai jiya ba ruwa na ne mai zafi gobe ni halika ce sabuwa ni zan je in wa Allah shaida abin da ni samu ka aikata daga yau din nan in na tafi ni ba zan ƙara dawowa ba har abada kamar yanda gabanin in zo ban taɓa zuwa ba har abada dan haka ni zan maka shaida wajen Allah da abin da ka aikata a cikin eh abin da ka aikata a cikin da wannan dan haka kai kokari ka aikata alkhairi a kullun ka zama alkhairi ka aikata domin wannan ranar ita za ta ba da shaidar abin da kai a cikin ta ne iya wannan ta sani ba ta san abin da kai a jiya ba ba ta san abin da za ta yi gobe ba dan haka idan Allah ya tambaye ka za ta ba da shaidar abin da kai a yau din nan a cikin ta haka nan shi ma daren nan sabo ne gare ka bai san me kai jiya ba bai san me kai wato me za ka yi gobe ba saboda haka abin da kai a cikin sa yau shine abin da ya sani kuma shine abin da zai ba da shaida a kansa a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala saboda haka waɗannan sun zama su ma shahidin da wato ainihin sun zama shahid kenan dan haka za su yi shaida da abin da ka aikata a cikin su gobe kiyama a wajen Allah Subhanahu wa ta'ala saboda haka idan ka yadda wannan ranar ta shige eh to fa ce sai ce kai karka yadda in shige baka alkhairi a cikina ba a jidaran kenan ko ma idan ma ranar ta ce karka yadda in shige baka aikata alkhairi a cikina ba domin idan na shige ba za ka ƙara ganiya ba har abada eh haka daren shi ba zai fara kai alkhairi a cikina in na shige ba za ka ƙara ganiya ba har abada to kuma abin da kai a cikin nasu to shine abin da zama shaida kuma gare ka a wajen Ubangiji abin da daren nan zai bada shaida a kanka kuma shine abin da ranar za ta bada shaida a kanka eh to saboda haka aka fassara cewa dare da rana su ma shahid ne su ma masu bada shaida ne amma a wajen Ibn Zubair Abdullahi Ibn Zubair Allah ya kara masa yadda ash-shahid yace ranar sallah babba yace shahid a wajen sai nasu Ibn Musayyib ash-shahid shi kuma a wajen sa yace ranar tarwiya wato ranar ta takwas ga Zulhijja ranar da Al-Hajj ke fita zuwa ga wato ainihin filin Mina kenan so kuma zuwa ga Arfa mashhudu kuma ita ce ranar Arfa din a wajen kuma Isra'ilu bin Abi Ishaqa daga sai Ali sai na Ali yace ash-shahid ita ce ranar Arfa mashhud ita ce ranar sallah babba a wajen Ibrahim an-Nakhi Allah ya kara masa yadda ina cewa mashhud ita ce ranar Arfa shi ma a gurin sa a wajen sai na Ali daga sai na Husaini Allah ya kara yadda gare shi ina cewa al-mashhud ita ce ranar al-qiyama domin Allah ta'ala ya cewa zalika yawmun majmu'un lahun nas kaga zalika yawmun mashhud to zai lafi mashhud nan ya fassara da wannan ayatu al-Qur'ani cewa ranar al-qiyama ce to kuma akwai dai sabanin maganganun malamai akan ash-shahid da mashhud sai na Abdullah ibn Abbas da sai na Hasan al-Basri da sai na Ibn Jubair dukkan su suna cewa ai ga Allah ya ce wa kafa billahi shahida ashe ashe wato shahidun anan ashe Allah yake nufi kenan shine ma Allah yake nufi eh kamar kullayu shi akbar shahada ko kullillahu shahidun bayni wa bainakum kaga shi ma anan Allah yake nufi kullum ba mun ga ce kai ayin shahid mashhur anan Muhammad rasulullahi eh kuma inda sai na Abdullah ibn Abbas ya tafi akan wannan sai na Husain bin Ali shi ma akan wannan yake kuma sai na Abdullah ibn Abbas shi ma akan wannan yake to bugaran su shine fadin Allah fa kaifa izajina min kulli ummatin bi shahidin wajina duka ala haula'i shahida to dan haka manzo Allah shahidi ne eh ga kuma ayar cha ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa basharan wa nadhira to duk wannan wato dogaran su akan cewa manzo Allah kenan to kuma har ma cewa dukkanin annabawa su ma din su ma masu shaida ne domin Allah ya faka bai zalina min kullu ummatin bi shahidin kace to duk annaba ma ai wato ba shaida ne bisa al'umma ta su kamar wasu malaman sun ce annabi Adamu ne wasu malaman sun ce annabi Isa ne dan Allah yana cewa kuntu alaihi shahidan ma dunta fihi to shi ma annabi Isa shi ma shahidi ne kuma kafabi da suka yi ma alaika shahida wasu malaman sun ce kai kanka ma shahidi ne duk dai wannan ila daga cikin fassara da malamai suka yi akan shahid da ainihin mashhudi eh shahidin wa mashhudi to kuma wasu malaman sun tafi akan ranar juma'a dan manzo Allah ya cewa aksuru alayhi min salati yawm al-juma'a fa innahu yawmun mashhudun shahidul malaika manzo Allah ya cewa ku yawaita min salati a ranar juma'a domin ranar juma'a rana ce a bar halarta malaiku suna halartar ta to zaka ga ce to ranar juma'a ake nufi to dai waɗannan akawani ne na malamai wallahu alam amma dai al-mau'ud yawmul mau'ud wannan ittifaqi ne cewa ranar wato al-qiyama ce amma waɗannan duk sabanin an yi su ne akan shahid da mashhud cewa wane ake nufi to duk wannan rantsaran dan da Ubangiji yayi akan me Allah yake rantsuwa ne Allah ya ce qutila ashabul uhud an tsinewa ma'abuta gwalalo shi da sai na Abdullah ibn Abbas yake cewa kullu shay'in fil qur'ani qutila wa huwa al-adl duk wata qutila da tazo a cikin alqur'ani ma'anar ta tsinuwa ce eh ma'anar ta tsinuwa Allah ya tsine ne kamar yadda muka bayani cewa qatala tana da ma'anoni daban-daban tana zuwa da ma'anar kisa tana zuwa da ma'anar yaki tana zuwa da ma'ana ta wato tsinuwa kamar nan kenan tana zuwa da ma'anar cudanyawa tana zuwa da ma'anar horewa ne bege duk tana zuwa da wannan ma'anoni kaga kamar an kace wato ainihin wato qatala zaid bin amran to kaga zaid ya kashe amr kenan wato da dawudi jaluti kenan kaga ni kisa ne wannan akwai kuma qatala ne yayi yaki wato ya yaki wani ya tsala zai da amrin zai da ya yaki amrin kenan kai ko kuma sun yi rijima da amrin to shi ma ina zuwa da wannan ma'ana to kuma ina zuwa da ma'anar wato la'an shine tsinuwa kamar nan cewa qutila ashabul uhud Allah ya tsinewa ma'abuta gurdo to kaga asalin shi nan zo ga ma'anarta na tsinuwa eh kuma kasar Allah da Yahuda kaga ni Allah ya tsinewa Yahudawa to wannan katala ce mai ma'anar tsinuwa to akwai kuma katala mai ma'anar wato ainihin korewa da bege kamar inda Ibn al-Qayyim yake faɗa a shu'ara cewa umma zarf ainaki illa ya tsaka da shi bisa hamaiki fi a ashari kalbin muqattali kaga ni fi a ashari kalbin muqattali kalbin muqattali zuciya abu korewa da bege to kaga yazo da ma'anar korewa da bege akwai kuma cuɗanyawa da ruwa kamar ruwan mizaji kuma tasmin din nan to wannan cuɗanya aba ƙara masa ruwa shi ma na cewa qataltuha kam min atikin anishin qataltuha kamar inda muqama makamatul hadidi yake irgazi da irin wannan kalma yace akwai sabagiji wato ma'abuciyar zaman gida wanda qataltuha to kaga ba na kashe ta ba wai giya ce mu'attaka mu'attakatin bai ba a gairin mukazin ku attaka to la zuba mata ruwa kenan lai mata mis to ina zuwa da waɗannan ma'alumi to shine sai Sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa dukkanin utila da ta zo a cikin alqur'ani ma'anarta inuwa take da shi dan haka utila ashabul hudud Allah yace an tsinewa ma'ana Allah an ci ma'abota gololo suwa ne ne wanne ne gololo ma'abota gololo annabi zatul wuqud Allah yace wuta ce ma'abociyar kirare wanda aka hura ta da kirare a lokacin izuhum alaiha qu'udin a lokacin da su waɗannan ashabul hudud suke masu zama a gefen wato wannan wato gefen wannan gololo waɗannan ashabul hudud wanzan Allah abubuwan jima'a ta'ala ya ambace su a cikin alqur'ani kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da hikayar su a cikin hadisin sa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da sai Imam Muslim Allah ya rubuta Allah ya kare daga gare shi ya rubuta da Sina Suhaib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato su ashabul hudud dinnan an yi wani sarki ne a cikin waɗanda suka gabace mu wannan sarki ina da wani boka wanda yake masa sihiri lokacin da shekaru suka cimma wannan tsoho sai ya gaya wa sarkin yake cewa ya kai wannan sarki ka sani na girma shekaru na sun tura mutuwa ta matso gare ni in na mutu babu wani wanda zai ci gaba da yi maka sihiri da ake maka dan haka zaɓo wani yaro mai sanya wanda zan riƙa koya masa wannan sihiri wanda ko da na mutu to shikenan zai ci gaba da yi maka sihiri to shikenan sai wannan sarki ya zaɓo Abdullahi ibn Sajir wato wani ɗan yaro ne ana kiransa Abdullahi ibn Sajir sai ya tura shi zuwa ga wannan boka domin ya koya masa sihiri to sai ya zama a lokacin akwai Qayyum wanda shi kuma wani abidi ne wani mutum ne wanda yake mai ibada mai yawan ibada waliyi ne ma duk inda yaje yakan yi kira zuwa ga Allah kuma Allah ya bashi karamomi Allah bashi kawai wato ainihin karamomi ana kiransa kai wato ainihin kai mawuni ake kiransa to shine Allah ya bashi ibada sosai to sai ya zama dukkanin da yake ana musulunta dukkanin da yake ina kira zuwa ga Allah kuma ina karamomi da yawa to sai ya zo wannan gari na Najran domin a garin Najran ne abin ya faru to sai ya bukarsa akan hanyar da shi wannan boka yake wato yake wannan guri to shi kenan sai ya zama shi wannan Abdullahi ibn Samir duk sanda ya zo shigewa sai ya ji karatun injila daga shi wannan babin Allah yana karanta ta kuma sai ya ga irin ibada da yake ga irin yanda yake yin sallah to sai ibada ta sa sai ta dinga kayantar da shi kuma sai ya zama ya fi sha'awar wannan abu da shi yake gani a wajen wannan kaimayuni fiye da wancan abin da yake gani a wajen wancan boka din to sai ya zama sai ya rinka shagala da wannan mai ibada in ya zo dinnan sai ya tsaya a wajen wannan mai ibada ya ji ibadarsa kuma ya ji irin abin da ma yake karantawa na ainihin injila to sai ya zama kuma yaron ya shiga ta mai wahala idan ya zo ba shi wancan boka sai ya zama kuma bokan nan sai ya dake shi ce me yasa bai zo da wuri ba in kuma ya koma gida shi ma sai su dake shi sai ce mai sa bai dawo da wuri ba to sai abin ya dame shi to shi kenan sai ya gaya wa shi wannan boka ga fa irin lamarin da yake ciki sai ce to abin da za a yi idan kana jin tsoron bokan nan in ka je sai ka ce ai a gida ne aka tsaye da ni in kuma kana jin tsoron gida su kuma sai ka ce ai bokan ne ya tsaye da kai to sai koya masa wannan dabara da zai yi to shi kenan ana nan wannan yaro idan ya zo ya tsaya wajen wannan malami ya ji injila ya ji irin ibada da yake yi in ya kare sannan ya tafi zuwa ga wancan boka to in bokan zai da kin zai ce a ai a gidane aka tsaye da ni sai ya kyale shi shikenan ya koya masa abin da zai koya masa shikenan ya tafi in yazo gida an zalike shi sai ya ce a ai bokane ya tsare ni to shikenan ana nan wata rana sai wannan yaro yazo shigewa akan hanya sai ga mutane an yi cinturundo ga wata dabba mai girma kila an ce zaki ne kila kuma an ce wata ganshe karmici jiya ce ta tsare hanya mutane sun kasa shigewa to sai wannan yaro Abdullahi bin Samir sai yake cewa to a yau zan sani bokan nan ne mai gaskiya koko wannan malami ne ma'aucin gaskiya saboda haka sai ya dauki wato dutse sai ya ce ya ubangiji idan lamarin wancan boka shine mafi kaye a wajenka to Allah ka kashe wannan dabba har mutane su shige sai ya jefe ta sai bace komai ba sai ƙara dauka sai ya ce to Allah idan lamarin wancan malami ne ibada shine mafifici a gurinka to Allah ka kawo mana da wannan dabba har mutane su samu shige yana jefawa sai dabban nan ko sai ta mutu mutane aka samu aka shige to shikenan bayan da mutane ya je wa shi malamin sai ya ga malamin wannan labari sai malamin ya ce a ya kai dana yanzu ai yau matsayinka ma a wajen Allah ai ya fi malawa ai yau mukamin naka ai ya fi nawa yanzu hai lamarin naka ya kai wannan abin da kake gaya min nan kake gani sai ce to ka sani lallai za a jarabe ka amma idan an jarabe ka duk inda akai kar ka nuna ni kar ka ce ni na koya maka shikenan shi wannan yaro da ya koma sai zama kuma ina warkar da mai albaras da wanda aka haifa da makanta da mai kuturta duk ma wata mai cuta wanda an ce ya nemi malamin ya bashi ismillahi al'azam domin a cikin irin karatu da yake masa ina shirar da shi sunayen Allah duk sunayen Allah daban-daban to kuma ya ga irin karama da shi malamin yake da ita to sai ya nemi cewa ya bashi ismillahi al'azam sai bai bashi ba sai ya hana shi a'a ice ai lamarin ka ina tsoronsa kana mu wannan a yanzu akwai matsala to shikenan shi kuma yaron sai ya je sai tattara dukkan sunayen da malamin ya ga masa wato da kuma wanda ya samu a cikin injila din nan da sunayen Allah to sai ya rubuta a cikin wata ɗan kwarya ko ɗan koko haka duk sai ya rubuta su sai ya zo sai ya samu wuta in ya samu wuta sai ya samu wuta ya kunna wuta sai ya dauki ɗaya sai ya jefa sai ya ga ya kone sai ya dauki ɗaya jefa sai ya ga ya kone sai ya dauka ya jefa sai ya ga ya kone ya dauka ya jefa sai ya ga ya kone sai ya dauki ɗaya ina jefawa sai ya ga ya tsalle bai kone ba ya dawo ya jefa ya ga ya tsalle ya dawo sai mun ce to shi ne bismillahir rahmanir rahim kawai sai ya shiga cikin gari sai ya zo sai ya ce to za ka imani da Allah ka kanta Allah in warkar da kai daga wannan kuturta da kake damun ka daga mutum ya yarda ko sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya warke shikenan sai ya je wajen mai albaras sai ya ce yawo ina yin wannan sai aka samu labari sai aka gaya wa sarki shikenan da aka gaya wa sarki shikenan wato wani daga cikin ma yan fada sarki shi fara ji to da yaji sai ya zo wajen wannan yaro saboda tsufa ya ci masa har ma ya makance sai ya zo masa da kyauta mai yawa sai yake cewa duk wannan abin da kake gani duk na baka duk naka ne amma ban ka warkar da ni sai wani yaro ya ce a'a ai ni bana warkar da kowa Allah ne mai warkarwa in dai kai imani da Allah to zan roki Allah Allah ya warkar da kai shikenan sai dan majalisar sarki ya imani da Allah wannan yaro ya roki Allah Allah ya warkar da shi dan haka yaje yi wanka ya caba kayansa ya caba azo sai tafi ya tafi fada makango ne da jagora yake zuwa da sanda sai a ganshi kin gaskiya ya tafi ina zuwa ido ya samu guri ya zauna sai sarki ya tambaye shi a ya rage da ya bude wai da maka da ganin ka sai ya ce ubangiji na wani sabon labari to dama bayan ni akwai ubangijin makana da shi ni dai na san bani ne ba to kana da wani ubangijin bayan ni sai wannan bafade ya ce ai rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na ubangijinka shi ne Allah ya ce to wani sabon labari ce to sai kama wannan bafade ya ce masa azaba ya ce masa azaba ya ce masa azaba sai da wannan mafali ya ji azaba ta ishe shi har sai sai da inu da yaron nan ya ce to ai ga yaron nan shine ya buɗe masa ido sai sarki ce azai a zo da yaro aka je aka kawo yaro wajen sarki yana zuwa wajen sarki sarki ya ce a harawa da iyawa lokaci ka fi irin naka har ya kai kana warkar da makawo kana warkar da mai albaras kana buɗe ido kana sai wannan yaro sai ya ce a ni bana warkar da kowa Allah ne yake warkarwa sarki yace wannan Allah yake a ubangiji na ubangijinka to sai sarki yace to shi ma a kama shi sarki ya dinka masa azaba ya dinka masa azaba ya dinka masa azaba gashi kuma wancan malami ya ce duk irin azaban da zai ji kada ya nuna shi to amma yaron nan da yaji azaba yaji azaba shi ma dai dole sai da ya nuna ainihin wannan malami aka je aka zo da malamin ana zuwa da shi wajen sarki sarki ya ce sarki ya ce da shi to lalle wannan addini da ka zo da shi ka bar shi ka dawo addinin sarki eh babu sarki sai babu Allah sai sarki eh ka dawo kai ka bauta wa sarki ka bar wa addininka saboda haka sai ya ce ba zan koma ba akai masa azaba bai bar koma ba sarki sai ya ce to a tsaye da shi aka tsaye da shi aka zo da minshar aka uzurto aka dora amarrabar kansa aka dinka kikarawa aka dinka kikarawa aka dinka kikarawa sai da aka tsarge shi biyu rabi ya fadi nan rabi ya fadi nan eh shi kenan aka gama da shi da marinsa aka kawo shi ma ba fada sarki shi ma aka ce shi kai ma kamar wannan addini kaga yanda aka war shi ne addini wanda ya zo muku da addini yace a'a yace ai shi ba gudu ba ja da baya ba zai bar wannan addini ba shi ma aka zo da wannan zarto aka dora a maganar ba kansa aka dinga kikarawa aka dinga kikarawa sai da shi ma aka tsarge shi ya raba to gida biyu rabi ya fadi nan rabi ya fadi nan to sai aka zo da yaro kuma sarki ya ce da shi ka bar wannan addini naka ka dawo addinin sarki yaro sai ya ce ba zai dawo ba sarki ya ce to ai kai yaro ne yace bai san mutuwa bane sai ya ba da shi zuwa ga wasu jama'a ta sa sai ya ce a tafi da shi a je a haura shi kan kwalloluwar dutse kaza sarki ya faɗi dutsen da yake so a je a haura shi yace idan kun haura shi can kwalloluwa kun kai kwalloluwar dutsen to ku ce da shi ya dawo ga barin addinin sa in ya dawo ku dawo da shi in bai dawo ba to ku tunkuɗo shi da kan wannan dutse din shikenan aka tafi da wannan yaro sai da aka kwalloluwar dutsen nan sai wannan yaron ke cewa Allahumma kafilihi bimashi'ka tana hawa sai ya ce ya ubangiji ka isar min da waɗannan jama'a da duk abin da ka so ya ubangiji to kawai sai dutsen ya din karawa idin karawa sai ga su su da za su je hoshi duk sun fado su gangaro duk bai shi ne suka halaka shikenan sai wannan yaro ya sako ya taho zuwa ga sarki yana tafiya har zuwa ido da ido wajen sarki sai sarki yake cewa da shi a ina abokan naka ina waɗanda na aike su tare da kai sai yake cewa ai ubangiji na ya isar mun da su to sai sarki kuma kama shi har yanzu dai daga aya ba sai kuma ba da shi zuwa ga wasu mutane sai ya ce to ku tafi da shi ku haure shi kurkul ku haure shi komi a haure shi falafali idan kun je tsakiyar ruwa ga ruwa ina toro ko din nan to ku ce da shi koma ga barin addinin ka in sun ya dawo ku dawo da shi in bai dawo ba ku tsunduma shi a cikin ruwa to ku haka sai da fito wannan yaro aka je tsakiyar ruwa ana zuwa sai ya ce Allahumma kafinihim bima shi'ta Allah ka isar mun da su da duk abin da ka so suna faɗin wannan sai komin nan wannan kwalkwalar sai kife da su da ya kife dukkanin su suka halaka domin ruwa ne wanda babu wani wanda zai iya tsallake shi in dai an shiga shi to an halaka kenan ruwan da sarki ya faɗa zai da haka sai ko ruwan nan ya kife da su shi ma ga yaron ya kife da shi amma sai ya zama babu wanda ya tsira sai yaron sai Allah ya tsare wa yaron ruwa yaron ya tashi ta ga ruwa ya tafiya ya tsallake ya fito eh shi ba masa da kaya ruwan ya fi karfin din kaya eh in dai an kife a tsuka to an mutu ba yanzu da haka wannan yaro ita ko a cikin wannan tsakiyar ruwa ya fito ya kuma dawowa wajen sarki sarki ya ce a'a kai ina mutane na halaka da su ya ce ai ubangiji na ya isa mun da su sai ya ce yalla bai gaya maka gaskiya ya ce gaya mu ya ce suna fi ƙarfin ka eh ba za ka iya kashe ni ba eh sai dai in za ka kashe ni to sai dai na aika sai dai abin da zan sa ka ka yi in kai da za ka yi shi sarki ya ce menene eh yau sai za a ba umarni menene wannan abu sai ya ce ka tara mutane a wani farfajiya guda kamar a ce ko filin idi ko filin restos nan a tara jama'a ka ce kowa izo sarki yana gayyata ana shela to idan mutane sun taru to ka ɗaure ni a cikin wato fitiran dabino a sannan ne za ka ɗauki kibiya daga cikin kibbauna a cikin kwalina za ka ɗauki kibiya daga cikin kwalina sai ka saka wannan kibiya a tsakiyar bakana kuma sai da bakana yawwa sannan idan ka saka to sai kuma ka taɓe ta sai ka ce bismillah rabbil gulani ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaro zan kashe yaron a je kaga ba Allah bane eh ba Allah guda kuma sai amma sai ya kawo kaba da ubangijin yaro sai za a kashe yaro yaro ya gagara sai an kawo kaba da ubangijin sai za a kashe shi na'am yace to idan ka yadda kai wannan to kana harbi na zan mutu shikenan kuwa sarki ba sai za aka shela aka tara al'umma a bijire guda daya isa aka tsore yaro a cikin jikiran dabino aka dauko kibiya daga cikin wato kwarin yaro aka dauki bakan yaro aka sa take kibiyar nan sannan sarki ya tade sai ya ce bismillahir rabbil gulam yana sakar kibiyar nan sai ta fada cikin kayakayen yaron shine laddarsa sai yaron ya haka kowace daji gurin shikenan kuwa ina da yafi ku su ubangiji ya kaje nan sai mai ce a yo a ce yaro kankani ya gagara sarki kashe wa sarki Allah eh ya kasa kashe yaro sai da ice ya kama kafa ya tawassuli yace ya kashe yaron nan amma ta da sunan ubangijin yaro sannan yaron ya kasa wajen sa ah to ashe ba sarki ba Allah bane ashe ubangijin yaro shine Allah to amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam eh yake da kowa sai ihu kowa ya ce amin imani da ubangijin yaro mun imani da ubangijin yaro wanda da ina ganin mutane ku suka yi imani da shi ina tsoron wai kasu lalace masa al'umma kasu lalace masa jama'a kasu za a je a dina bauta masa to kuma sai ga garin baki dai ma ana amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam ai mun imani da ubangijin wannan yaro mun imani shikenan aka je a ga sarki aka ce to fa abin da kake tsoro shine kai afu dan yanzu ga al'ummar garin ka ma baki daya sun yi imani da ainihin ubangijin yaro to sai sarki yace to shikenan zan magana su sai yace to haka gwalolo eh haka masa gwalolo shine aka haka gwalolo manya manya eh masu fadin tafiyar wato ainihin wato zurabo'i da yawa kuma zurfin zira'i 40 ake yi fadi kuma ayi zira'i wajen 80 ma ake yi saboda haka aka haka wajen guda 12 a gefen gari sarki ya sa aka datse yace to duk a tawo da mutanen gari aka tawo da su sarki ya sa aka hura wuta wato ganga tana ci sai yace to duk wanda kuka tawo da shi ku ce da shi ya dawo ga barin addininsa in ya dawo a dawo da shi in bai dawo ba ku jefa shi a cikin wannan wuta kila ma yace a'a da kansa ku gaya masa ku ce fada kawai in bai fada ba a cika shi a jefa shi to shikenan haka aka rinka yi aka rinka zuwa da mutanen gari aka rinka jefa su a cikin wannan wuta ana fada in baka fada ba a jefa ka in baka fada ba a jefa ka aka yi haka har sai da wata mace ta zo mai goyo tana danta abin shayarwa tana zuwa sai fata ka'a sai ta taje ta danta ka burki eh sai ji tsoron wato ta tausayawa abin da yake bayanta ita ba wata take tsoro ba amma wannan din da yake bayanta shi take jin tsoro shi take tausayawa kawai sai dan ya bude baki yace ya umma yace ya baba ce aljanna ce baka banki ba kike ta ga barki ya ta bi da ke da duk akan gaskiya nake saboda haka ina faɗa ce wata irin almuslima eh ba alkafir ba ce almuslima kike da dan baki daya sai ta faɗa cikin wannan wuta dan haka ina daga cikin rabe wato jirajirai waɗanda suka yi magana suna zanin goyo ta kallaba fil mahajin nabiyyi muhammadin wa yahya wa isa wal halil wa maryamu wa bin jaririn summa sayyidu musulmin wa dubil lajal qududi yarwi muslimin wannan shine wa dubil lajal qududi yarwi muslimin eh shine yaron nan wanda imam muslim ya rito wanda aka yi a kissar ashabul uhud to waɗannan sune Allah yake faɗan su cewa ashabul uhud sune ma'abuta wannan gwalazo waɗanda suka rika kashe waɗannan mutane to dan haka wannan shine yaron da ake kiransa wato ainihin Abdullahi bin Sami wanda kira sa eh shi makaimayunu shine wannan mai ibada din shi ya kira sa ainihin kaimayunu din shine wannan mai ibada din eh to
annabi zati bako
eh anda yayi musu kuma shine sarki kenan shi ya kira sa anda yayi musu to shine Allah yace Allah anci su wannan ashabul uhudi wanda suka kunna wannan wuta ma abuce kirare eh izu mu alai haƙuri yayin da fa shi sarkin yazo aka jera kujeru ga ƴan fada ana kallo a dace wannan hatsin dima a dace wannan hatsin dima a dace wannan hatsin dima haka suka kashe mutanen gari wajen mutane dubbai malala gashi tukiya sai da sarki ya kusan karar da garin saboda kowa ma yayi da cewa ubangijin yaro shine ubangiji sarki ba ubangiji bane to shine Allah ce to an tsine musu yayin da suke wannan izu mu alai haƙuri wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud alhali su madalta ne suna a gaban su a bisa abin da ake aikatawa ga mu'minai suna halarce suna zaune suna gani irin abin da ake yi wa mu'minai mana waɗanda suka yi imani da Allah din nan eh to
wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardh والله على كل شيء شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الأليق.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina haqiqa wadannan da fitnul mu'minina suka fitnanci mu'minai da kunkona su a wannan wuta suka ta jefa su wanda wannan kissa an ce ta faru tsakanin wato kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 40 aka wannan kissa ta asabul hudud idan gabanin aiko manzon Allah ne wato gabanin aiko manzon Allah da shekara 40 akai wannan kisa kaga an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kushe shi a shekara 40 to an haifi manzo Allah amma gabanin aiko shi a shekarar da aka haife shi a shekarar akai wannan kisa ta asabul hududi wanda wasu mutane ne daga Nasara a Yemen ne abin ya faru a Yemen ne akai wannan wato su asabul hududi suke kuma har yanzu akwai su ma akwai da suke zuwa ga irin wannan gurabin na wannan gwalalan da Allah subhanahu wa ta'ala yake bada wannan hikaya na wannan abu da ya faru su ne na kisar su asabul hududi to
so
Allah ya ce man qawmin minhum Allah ya ce su wadannan wato ashabul ukhdud dinnan wato ainin musyir kuba ga su wadannan ainin wato mu'minin da suka yi imani da imani da Allah ba su yi wannan kuba gare su ba illa an yi mu'minin billahi sai dan sun imani da Allah al-aziz mabwayi al-galib mai rinjaye al-mani'i wanda yake mai kariya wanda ba shi a taba shi ba al-hamid wanda yake mai shi abun yabo al-mahmud abun yabo a fi kulli halin a kowane hali to saboda haka ba wani abu ne isan ya suke musu hukuma ba shine sai dan imani su da Allah allazi lahu mulku samawati wal ardi ubangijin da mulkin samai da mulkin ƙasa din nasa ne saboda haka shi sarki ba shi wani mulki shi iyakar wannan ruba'a da yake ganin mulki yake ai ba ma ta ba shi ta Allah ce duk kasar ma baki daya duniyar ma gabaye ta Allah ce saman ma na Allah ne bayin ma na Allah ne shi ma kansa na Allah din ne amma yake da abar cewa shine ubangiji
na'am
wallahu shahidun Allah mai shaida ne Allah alimun masani ne ala kulli shay'in abisa dukkanin komai wato Allah ya san irin aikin da suka aikata babu wani abu da yake koya ga Allah subhanahu wata'ala
na'am
innal ladhina Allah ya ce to hakika wadannan da fatanul mu'minina suka fitinanci waɗannan mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata din nan shine haruqun binnari suka ga kona su a cikin wannan wuta ta gwalolo da suka yi sai suka yi to irin waɗannan da suka fitinance su to sani farahum azabu jahannam ba su fara su auta ba to Allah yace ayi musu bishara su kuma azabu jahannam ce gare su eh ga bishara nan daga Allah ga alƙawari nan su karɓi certificate din jahannam su daga duniya ana ba da certificate din aljanna to su Allah ya ba su certificate na jahannama tun daga duniya walahum azabul jahannam azabul jahannam ta tabbata gare su walahum azabul khariq kuma azaba ta kuna kuna ma ta tabbata gare su ashe su abin da suka yi Allah ya musu aljaza'u min jinsil amal saboda haka kuna biyu Allah ya musu akwai azabul khariq wato ta duniya akwai kuma azabul jahannama wato ita ce kuma ta lahira din saboda haka biyu Allah ya musu saboda lokacin da wutar ta gama cinye su da wutar ta wani tsiri ta tsiri ta tsiri da ta ga ta ta da lashe sarkin da jama'a baki isma ta lashe su baki da eh azabul khariq kenan Allah ya musu azabul qura dai a duniyar gata to kuma a cin lahira bari mu azabul jahannam sai haka duniya wuta lahira wuta eh jiri a wuta amma da wuta suke azaba to sai haka sai Allah ya musu azaba da wuta a duniya kuma Allah zai musu azaba da wuta ta jahannama wuta ta wannan a kuma a lahira dai a jannatin da Allah ya hada su
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
الله إن الذين آمنوا حقيقة وإن لك إيمان إذا الله سنة وإن لك أكبر أكامة سنة لا إله إلا إله عبد الله بن سامي babu wani ubangiji sai ubangijin wannan yaro Abdullahi bin Samir daga shi ne ubangiji to sun imani da Allah ai sun ubangijin Abdullahi bin Samir shi ne Allah kenan ko to waɗannan da suka yi imani da Allah suka ce la ilaha illa ilaha Abdullahi bin Samir sai sun imani da Allah kenan sun gaggata Allah to wa amilu salihati sai suka yi aiki nagari sun tsaya akan lallai ba za su koma gabarin imani da Allah ba ba gudu ba ja da baya to lahum jannatin Allah ya ce aljannatu sun tabbata gare su wanda aljannan ma ta jarimin take hal alharu wanda koramu take gudana karkashin ta akwai ma'in gairu asine akwai kuma ma'in millabani akwai kuma millabani ko da mutum gairu ba amuhu akwai kuma alhar je min hamr lirati lishalibina akwai alhar min asalin musaffa to wannan sune alhar da take gudana karkashin wannan wato koramar da Allah ya basu to Allah yake cewa zalikal fawzul kabir kai samu aljanna ka samu aljanna to da inda ta alhar mai irin wannan Allah ya ce wallahi shine rabauta ne girma eh wanda babu wata rabauta ce kama da wannan duk wani abu da ka samu a duniya ko zaka samu a lahira babu kamar wannan eh Allah ya bamu wannan rabauta
inna batsha rabbika lashadid innahu wa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud ذو العرش المجيد فعال لما يريد
wannan wasu malaman sun ce shine jawabin rantsuwar Allah was-sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidun wa mashhud Allah di ya rantsa da wadannan cewa inna bashara bika lashadid wallahi dan kar ubangijinka rukan ubangijinka matsalinci Allah yana fada a kiyaye ni eh ruko na ba na wasa bane eh hakika dankar da Allah yake wa jabbarai dankar da Allah yake wa azzalimai dankar da Allah yake wa kafirai wallahi matsalanci ya ce Allah ya shawaka zalika azu rabbika idza ahada alquran wa hiya zalima in ahadahu alimun shadid sai da karban Allah mai radadi ne ko matsalanci ne to shine inna rabbika la shadid hakika ruko dan tsalanci ubangijinka wallahi matsalanci ya ce innahu huwa yubdi hakika Allah shine yake farar halitta wani yuridu kuma shine yake maida halitta din nan saboda haka kar ku mamaki ya ku kafirai daga raya ku da Allah zai yi bayan kun mutu ai da ma Allah shine ya fare ku babu ku kuma in kun mutu ma shine ya kashe ku kuma shine zai tashe ku ko kuma Allah yubdi'u lahum Allah ya fare azaban nan ta kona duniya gare su sannan kuma zai dawo su da kuma azaban lahira kaga yubdi'u eh ku sani wannan azaban da aka fara muku yanzu ba gashi kun koyi a duniya ba to Allah ya yubdi'u din nan wani idu azabul jahim din shi kuma za ta zo zai dawo ku da wannan azabul kuma zaka bai kunan duniya an gama kenan a'a an fara muku ne tun daga duniya yubuji ku ne ya fara muku da azabar ne daga duniya yanzu an fara muku da kunan kenan shine azabul kariq sannan kuma wani idu kuma zai kuma dawo muku da wannan azabul shine fa zamu azabul jahannama kuma kenan yace azabul jahannama Allah kiyaye mu eh wa huwa al-ghafur Allah shine mai gafara amma liman taba ga duk wanda ya tuba Allah yana fadi cewa azabul duka karka tsoro shi kuma a Allah fa al-ghafuru ne Allah shine alimi gafara ga bayinsa ga wanda duk ya tuba duk abin da kai komai ne wansa in ka tuba zuwa ga Allah to shike nan Allah fa furo bito bace abdihi Allah shine ma mafi farin ciki da tuban bawansa ya da fiye da ɗanku wanda wato izama dabba sa ta kuce masa a jeji alhali abincin sa abin shan sa diyana kai ya ebe kauna daga gare ta ya koma gidin bishiya ya zauna kawai bai aune ba sai ga bishiya sai ga tabuwarsa da abin shan sa da abincin sa duk gashi kuma akanta ya kama shi zubi da murna yace a Allah ainihin ubangiji kai ne bawa na manzala ce akhta ni shi tilfar ki ai farin ciki ne ya sa shi farin ciki ne ya sa shi haifa wannan magana to irin wannan farin ciki Allah ya fi farin ciki ga bawansa fiye da wannan tuban wannan bawa din irin farin cikin da Allah yake idan bawansa ya tuba sai aka yi uwa mu tuba zuwa ga Allah eh Allah ya alƙawarin cewa ku daga furu Allah shine mai karɓar tuba kuma alwadudu Allah shine mai soyuwa zuwa ga bayinsa Allah yana son mu eh kuma bayin wato wato suna son Allah shine almutawaddidu mai soyuwa ila awliyaihi zuwa masoyansa da magabin da gafara Allah yana son mu ina son yi mana gafara sai aka tuba tuba zuwa gare shi eh shine alwadudu zul arshi Allah shine ma'abushin al-arshi al-majid ne girma al-arshi kuma ko mazul arshi Allah shine ma'abushin al-arshi al-majid kuma Allah shine mai girma din ko zul arshi al-majid Allah shine ma'abushin al-arshi al-arshi da yake mai girma ko kuma zul arshi Allah shine ma'abushin al-arshi kuma al-majid Allah shine mai girma fa'alu lima yurid wadara kenan mai aikata duk abin da yake nufi babu wanda ya isa shi ko ya hana shi shine Allah kenan eh to
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب
هل أتاك حديث الجنود يا محمد صلى الله عليه وسلم شنكو لابارن رنجنا أي رنجنا جنود يا زو مكة ai kada ashaka rasulullahi ai labarin su ya zo maka domin su waye ai fir'auna wasu mu labarin fir'auna da kuma samudawa wanda su samudawa wato an kebe fir'auna samudu a wannan aya domin su samudu dama a cikin biladul arabi suke a garin larabawa suke isa su mashhuri ya ce a wajen su domin akwai wato arabul baqida akwai arabul ariba akwai arabul musta'riba arabul baqida sune adu samudu tasmu jidaisu sune ake kira su wato arabul baqida larabawa ne suke sun halaka akwai arabu wato arabul ariba sune larabawan asali sune kayan yarubi ne ka hadara kenan sannan akwai arabul musta'riba sune waɗanda ba larabawa ne asali amma suka zama larabawan sune ayan isma'ilu eh wanda ba za su sama ila cikin su sune arabul musta'riba wallata su samudu wato arab ne arabul baqida isa su mashhuri ya ce a wajen su shi sai Allah ya kebe ya fade su eh ko da sun gabata gabanin su to sai kuma fir'aunu shi kuma labarin sa mashhuri ne a wajen ahlul kitabi da wasu su sabin shekartukar fir'aunu duk an san shi eh shi ba zalibi ne amma labarin sa mashhuri ne to dan haka shi kuma ila Allah ya harkar da shi babu nisa tsakanin su da shi sun san labarin sa to shi sai Allah yake ga musu cewa fa inna bil sharri shadid to Allah zai bada misali wadanne ne Allah ya damke su ga samu jawaran fa asbahu fi darihim jazim awa akai musu kawai shikenan sai ga sun waye gari suna durkushe mutun ya san dare ya kofa gidansa a karshe ka san ubangiji ina iya azaba duk abin da ya rufa azu rabbika kenan eh shine illa hadra illa bashar bikra shadid shi kuma fir'aunu ga irin girman mulkin sa ga irin shegantaka da ke amma shi ma ya kashe sai kasance shi kuma a ruwa Allah ya girmiya shi to kaga shi ma duk gashi nan waɗannan akwai ayoyi guda biyu a cikin waɗannan shi yasa Allah ya kebe shi yake fir'auna wa samud wato shine fir'aunu da samudawa Allah ya ce bal ladina kafaru bal ladina kafaru dai fi takzibin sun tabbata a cikin ƙaryata ainihin wato ƙaryatawa gare ka ya rasulullahi kamar yanda al'ada wanda suka gabace su ta kasance a gaba fir'auni ya ƙaryata ya ƙaryata annabi Musa da annabi Harun samudawa sun ƙaryata annabi Salihu shi ma to saboda haka su ma waɗannan sun kafirta dinnan sun tabbata a cikin ƙaryatawa to iskar da Allah ya kawo da mata ashabul ukhdud dan mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji irin abin da ya faru ga wata al'umma gashi za a sa zartu a tsarge mutum akan ya bar addini amma bai ya bar addinin sa ba to al'ummar annabi Muhammadu ku rike annabi Muhammadu ku riko da wannan littafi da annabi Muhammadu ya zo muku da shi ku bi annabi Muhammadu shine hikimar kawo surar hikimar kawo kissa ta su kenan sannan kuma Allah ya jiyar ga kuma waɗanda suka yi shegantaka fir'auna wa samudu ga yanda suka kasance musu to ku kiyaye aiki irin nasu kar ku koyi da su to wannan shine hikimar wato zo jin wanda Allah ya ji da mu waɗannan kissoshi to
والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
الله يشهد والله محيط وسني سوما وإن الزكي الله يشهد ويواني من ورائهم كبير سبيل هكا Allah ne iko ne isokar musu da irin abin da suko da Fir'auna kuna ji dai ku al'ummar annabi Muhammadu saboda haka balle ne ka furfi ka gibin kare ta da kuke manzo Allah to ku sani fa Allah fa ya ce wai sun duk abin da kuke ciki kuma Allah ne iko ne isokar muku da irin abin da suko da Samudu din Allah ne iko ne isokar muku da irin abin da sokarwa da ainihin Fir'auna din nan dan haka bal ko Qur'anul Majid eh ku sani dai shi wannan alqur'ani ba fadin Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam a abun karantawa ne daga Allah wanda yake majidin ne girma ma'abucin daukaka ma'abucin albarka eh dan haka bayani ne wato ga abin da mutane suke da bukatuwa zuwa su ji shi a cikin alqur'ani akwai abin da kuke bukata na hikima akwai abin da kuke bukata na lamarin addini akwai abin da yake bukatuwa kuke bukata na lamarin duniya kuma dan haka ashe ya zama qur'anul majid ne kenan burke shi littafi ne mai girma a wajen ku wanda ya tabbata filohin a cikin alloma kuzin abin kiyayewa shine lawhul mahfuz wanda lawhul mahfuz wato littafi an ce shine ummul kitab shine littafin kitab daga gare shi ne wato akan istinsahi na alqur'ani da ma dukkanin sifan da ubangiji ya saukar domin shi alqur'ani rancen Allah ne rancen Allah kuma kadimi ne saboda haka a cikin wannan littafi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da alqur'ani sannan aka saukar da shi zuwa ga baitul izzati a cikin daren lailatul qadri a ayyin ramadan daga nan ne kuma sun mamuna jaman bi qadar alhaja man abda'a da'a yura ila ja ya ga ka saukar da shi kuma munajjam munajjam ga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddi alqur'ani ya ciku a cikin shekara mudda ta shekara 23 wannan shine alqur'ani bin ka dai Allah ka ba mu lada kuma Allah ka yafi mana Allah ka bada gare mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.